الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wannan gine go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 6 ga watan Zulhijja hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace ma 16 ga watan 7 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata shi fadar amin sunna ce mustahabba idan liman yace amin mamu gabaɗin su ce amin wanda kuma ita amin kin ba koyi ta ba ake bayyanar da ita ake kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan bayyanar da fadar amin a matsayin shi na limami haka kuma sahabbansa har sai ya kai masallaci yana gumza sabani ga malikiya su sun tafi akan cewa amin ba a bayyana ta koyi ta ake menene dalili suka ce domin ai amin addu'a ce shi kuma yana daga cikin sunna mustahabba game da addu'a shine koyewa kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin sai dai kasancewar tunda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyanar da amin haka sahabbansa to bayyanarwar shi ne sunna kuma shi lafazin amin ma'anarsa shine istajib du'ana ya rab ya ubangijinmu ka karbi addu'ar mu saboda shi mai sallah addu'a ce lokacin da yake karanta Fatiha tun daga fadarsa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin an gane ku gaba ɗayan waɗannan ayoyi guda biyu addu'a ce ko mu ce ayoyi guda uku gaba ɗaya addu'a ce kenan shine aka sunnanta mana mu ce amin ma'ana ya ubangijinmu ka karbi wannan addu'a ta mu to dan haka dalilin da yake tabbatar da fadar amin sunna ce ga limami da su wato mamu shine hadisin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza amana al-imamu fa aminu fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi aw kama qala manzo Allah yake cewa idan limami yace amin manzo Allah yace kuma ku ce amin yubi duk wanda amin kinsa tayi dace da ta mala'iku za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa kamar yadda yake cikin wata riwaya idan masallata suna cewa amin mala'ikun da suke cikin sama su ma suna cewa amin in amin kin ku tai dace da ta mala'iku suka hadu a lokaci guda to sakamako shine za a gafarta muku zunubanku dan haka dai sunna ne fadar amin haka kuma bayyanar da ita yake cewa tambayar wai zance wanda yake zama haramun a masallaci dukkan zancen da ya kunshi kalimomi waɗanda suke marasa kyau kalimomi imma waɗanda suke na batsa da abubuwa waɗanda suke na wuce gona da iri wannan duka haramun ne a masallaci amma kalimomin da suke na lamari na duniya waɗanda basu kunshi ba wasu kalimomi wani zance na duniya wanda bai kunshi ba miyagun kalimomi yin shi a masallaci ba laifi ba ne sai dai ba a mai da masallaci dandali wanda yake na hira masallaci takanas an gina shi ne saboda ibada sallah karatun alqur'ani da ambaton Allah na'am shafar al'aura baya warware arwalla sai in da shahawa ne idan mutum ya shafi gabansa da nihin shahawa kuma babu wani shamaki tsakanin tafin hannunsa da gabansa to arwalla ta warware amma ko da shahawa in dai akwai shamaki tsakanin tafin hannunsa da gabansa arwallarsa tana nan in ko ba da shahawa bane mutum ya shafi gabansa to ko babu shamaki arwallarsa bata warware ba kamar yadda hadisin Talq ibn Ali Allah ya kara masa yadda yake tabbatar da haka dan haka shi hadisin Busra malamai sun fassara cewa shafa da nihin shahawa wannan shine abinda hadisin Busra ya kunsa kamar yadda suka hada kan waɗannan hadisai guda biyu darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu Fardil Khumus kuma mun shiga babi na 15 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na dalilai da hujjoji waɗanda suke tabbatar da khumusin ganima wato akan sarrafa shi ne ga abubuwan da suke samun musulmi wato yau da gobe kamar yadda Hawazin wata kabila ce suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa dukiyarsu da aka riba ci da matansu da ƴaƴansu a mayar musu da kayansu wanda kar mu manta bayani ya gabata domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saurara musu kusan kwana 10 wani abu na su zo su ba da haɗin kai suka yi jinkiri har sai da aka kai musu farmaki na yaki aka riba ce dukiyarsu da ƴaƴansu da matansu suka zo suka nemi cewa sun musulunta a yi musu alfarma dukiyarsu da matansu da ƴaƴansu a mayar musu a sababin domin wani matsayi da suke da shi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin an shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kabilar su ta Banu Sa'ad kamar yadda Halima bintu Abi Zu'ayb As-Sa'diyya Allah ya kara mata yadda ita ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ko tana daga cikin kabilar su shine malam yace fatahallala minal muslimin manzo Allah ya nemi yafiya game da musulmi cewa su dangana su yafi a mayar musu da kayansu wannan yana nuna kenan kuma sun ganima akan sarrafa shi ga duk wasu abubuwa da suke samu musulmi na yau da gobe sai ya ce wa ma kana annabi sallallahu alaihi wasallama ya idun nasu an yuhdiyahum minal fai'i wal anfal minal khumus da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ma jama'a alƙawari zai ba su daga cikin ganima, wato daga cikin khumsunta. Manzo Allah ya kama wasu alƙawarin cewa idan aka samu ganima zan yi muku kyautar kaza. Wannan kaga dalili ne wanda yake tabbatar da cewa khumsi akan sarrafa shi ga duk abubuwan da ke samun jama'a ta musulmi yau da gobe. Malam sai ya ce wa ma'a aqal ansara, da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya ba mutanen Madina daga cikin wata ganima ta yaki. Sai ya ce wa ma'a aqal Jabir ibn Abdullah min tamri Khaybar, da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba Jabir dan Abdullah wato daga cikin ganima da wannan dabino na birnin Khaybar. Dukkan su waɗannan dalilai ne waɗanda suke tabbatar da khumsin ganima akan sarrafa shi ga duk wasu abubuwa waɗanda suke samun musulmi ne yau da gobe. Hadisi na farko bayani ya gabata a kansa, hadisin Marwan ibn al-Hakam da al-Miswar ibn Makrama, Allah ya kara musu yadda, wanda suke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa lokacin da tawaga ta kabila ta Hawazin suka zo masa halin suna masu miƙa wuya da ji da bi ga Ubangijinsu, ma'ana a takaice halin sun musulunta. Fa sa'aluhu an yarudda ilaihim amwalahum wa sabiyahum, suka roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya mayar musu da dukiyarsu da aka ribace, wato da ribatattunsu, ma'ana matansu da ƴaƴansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da su ahabbul hadisi ilayya asdaquhu, mafi gaskiyar zance abuna. Manzon Allah ya ce mafi gaskiyar zance gare ni, manzon Allah ya ce asdaquhu, ko kuma mafi soyuwar zance abuna, manzon Allah ya ce asdaquhu, mafi gaskiyarsa. Zance wanda yake na gaskiya manzo Allah ya ce shi na fi so a rayuwata. Don haka faktaru ihda qaifatay, manzo Allah ya ce ku zaɓi ɗaya daga cikin yankin nan biyu, in masabiya, ko ku zaɓi ribatattunku da muka ribace, matanku da ƴaƴanku, wa in malmala, ko kuma ku zaɓi dukiya. Ku tsaya ku yi nazari, wanne kuke so daga cikin biyun mu dawo muku da shi? Manzo Allah ya ce wa qad kuntusta anaitu bihim, tabbas manzo Allah ya ce na saurara musu, na jinkirta musu, na su zo su bada haɗin kai. Shine al-Miswar ya ce wa qad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam intazarahum bid'a ashara layla hina qafala min at-ta'ib, tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saurara musu tsawon kwana 10 wani abu. Lafazin bib yana farawa ne daga 3 zuwa 9, an gane ku? In ma kwana 13 ko 14 ko 15 ko 16 ko 17 ko 18 ko 19, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saurara musu lokacin da ya dawo daga Taif. Falamma tabayyana lahum, lokacin da ya bayyana gare su, suka gane, suka tabbatar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ghayru raddin ilaihim illa ihda qaifatay, suka san da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai mayar musu ba abinda suka nema ne gaba daya, sai dai ɗaya daga cikin yankin biyu. Qalu, sai suka ce da shi fa idan naqtaru sabiyana, ko kuma fa inna naqtaru sabiyana, lalle mu mun zaɓi ribatattunmu, ma'ana matanmu da ƴaƴanmu wanda aka ribace mu, su muke da bukata. Fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil muslimin, take yanki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya tsaya cikin jama'a ta musulmi. fa asna ala Allahi bima huwa ahlu, ya kyautata yabo da jinjinawa ga Allah subhanahu wa ta'ala da abinda ya cancanta na yabo. Ladabi daga cikin ladaba wato na huduba shine farawa da yabon Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال سنن سي منزل الله صلى الله عليه وسلم يجي أما بعد bayan abin da ya gabata ne ya bude jinjinawa ga Allah subhanahu wataala fa inna ikhwanakum haqulai kusan da cewa wadannan yan uwan naku fadija'u ta'ibina tabbas wato sun zo halin suna masu tuba zuwa ga ubangijinsu ma'ana sun musulunta sai yace wa inni qad ra'aytu ana arudda ilaihim sabiyahu manzo Allah yace ni abinda naga ya dace shine na mayar musu da ribatattun bayan su gaba ɗaya matan su da ƴaƴan su da muka ribaci manzo Allah yace ni ina ga abinda ya dace na mayar musu da kayan su man ahabba an yutayyiba falyaf'al manzo Allah yace duk wanda yake so ya yafi daga cikin ku manzo Allah yace falyaf'al ya yafi ومن احب منكم ان يكون على حظه duk wanda yake so daga cikin ku ya tabbata akan rabansa hatta nu'diyahu iyyahu min awwali ma yafi'u Allahu alaina har akai lokacin da zamu rama masa a farkon abinda Allah subhanahu wata'ala ya dawo mana da shi wato na dukiyar kafirai muka samu ganima mu biya shi manzo Allah yace fal yaf'al shi ma ya aikata kena wanda ya gaba zai iya yafewa ba to ya tabbata akan raban shi amma zamu mayar musu matan su da ƴaƴan su gaba daya koda kasancewar wata baiwa ta fado a raban ka ko wani bawa to ka san da cewa zamu mayar musu da kayan su iya dai raban ka yana nan idan Allah ya bamu wata ganima nan gaba kenan farkon ganimar da muka samu zamu biya ka wanda ko ya yafe to fa lillahi alhamdu dama shi muka fi bukata فقال الناس جماعه غبا دايا سي suka fada suka ce qad qayyabna zalika ya rasulullahi lahum suka ce ya manzon Allah gaba dayan suka ce mun yafe musu mun yafe musu kowa ya fada mun yafe mun yafe faqala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace da su inna la nadri man adina minkum fi zalika mimman lam ya'za lalle mu dai ba mu san ba wane ne daga cikin ku wanda ya bada izini game da abin da muka nema cewa ya yafi a mayar musu da wanda bai yafe ba manzo Allah yace a haka ba za mu iya ganewa ba kowa ya kwasa mun yafe manzo Allah yace a ta hanyar haka ba za mu gane wanda ya bada izinin a mayar musu da kayan su game da wanda bai bada izini ba don haka sai yace farjiu hatta yarfa'a ilaina urafa'ukum amrahu manzo Allah yace ku koma ku yi shawara ku tattauna manyan ku shugabannin ku su za su dauko lamarin ku su kawo mana su fada mana abinda kuke nihi in kun yafe to su za su fada mana in ma ba ku yafe ba to manyan ku dai su za su zo su ba mu labari lafazun urafa jami'i ne na arif in aka ce arif shugaba wanda yake masani mai kula da lamarin jama'a faraja annasu gabaɗayan jama'a suka koma suka tattauna suka yi shawara bayan sun gama shine yace fa kallamahum urafa'u manyan su shugabannin su suka tattauna da su kuma raja'u ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai suka dawo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu suka bashi labarin annahum lalle su gaba daya kad qayyabu tabbas wato sun yafe fa azinu kuma sun bada izinin a mayar musu da kayan su shine al-misra yace fa hadha allazi balagana an sabi hawazin wannan shine iya labarin da ya cin mana game da wato lamarin ribatattun bayi na kabila ta hawazin cewa dai jama'a ta sahabbai sun yafe an mayar musu da dukkan kenan matan su da ƴaƴan su da aka ribaci dukiya fa manzo Allah da man ya fada musu cewa ɗayan bi ne za a maida mu duka da kuka nema hakan ba za ta samu ba to a takaice dai kamar yadda bayanin ya gabata mahallu shahid daga cikin wannan hadisi fadar wannan gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace wa inni kad ra'aitu an arudda ilaihi sabiyahum, ni dai ina ganin abin da ya dace na mayar musu da wato ribatattun su wanda muka ribace, kaga kenan khumusin ganima. Dama Allah ya fada wa da mu annama ganintu bi shay'in fa anna lillahi khumusahu, to wannan khumusi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mayar musu, kuma duk abin da aka raba kashi hudun wannan na ganima manzo Allah ya nemi cewa wanda zai iya yafi raban sa ya yafi, wanda ba zai yafi ba to wannan rumci ne ya bamu farkon ganima, idan muka samu zamu biya shi. Kiran zamu tashi hadisi na gaba, mun karanta lafazin a darasi da ya gabata. Hadisi na biyu a baban wato shine hadisin Al-Qasim ibn Asim Al-Kulayni, kamar yadda Abu Kilaba yake faɗa sai yace wa ana li hadisi Al-Qasim Ahfar, ko kuma Ayyub ibn Abi Tamima As-Siktiyani almajirin Abu Kilaba shine yake faɗa yace wa ana li hadisi Al-Qasim Ahfar, yace ni na fi kiyaye wato hadisin Qasim shine ibn Asim daga cikin kenan waɗanda suka rawaito mun hadisin. Daga Zahdam yake fada yake cewa kunna inda Abi Musa, mun kasance gun Abu Musa shine Abdullahi ibn Qais al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda, fa ata zikru da jajati, wato labarin naman kaji wato sai ya zo ana zaune kawai sai aka dauko zancen naman kaji, ko kuma kamar yadda yake cikin wata riwaya sai aka zo da abinci a cikin abincin akwai naman kaji, shine yace fa utiya bi lahmi da jaji, aka zo da naman kaji kamar yadda a cikin wannan riwaya wato yake fada fada'ahu li ta'am, sai yace masa zo mu ci abinci, abincin kuma da naman kaji a cikin sa, shine anan yace fa ata zikru da jajati, wato ambatan naman kaza wato sai yazo a cikin jama'a a sababin abinci ne da aka kawo da naman kaji a sama. Wa indahu rajulun min bani taymillahi ahmar ka annahu min almawali, agun Abu Musa al-Ash'ari akwai wani mutum daga cikin kabila wanda ake kiran su bani taymillahi ahmar, launin jikinsa ja ne, ma'ana jar fata ne shi mutuma, ka annahu min almawali, kace yana daga cikin wato entattun bayi. Bada Abu Dibba'am Abu Musa al-Ash'ari wato sai ya kirayi shi wannan mutumin yace masa zo mu ci abinci ma, fa kada sai yace inni ra'aituhu ya'kulu shay'an fa qadirtuhu, yace wallahi wannan nama da kake gani yace shine sababin abin da yasa bazan ci wannan abinci ba, yace saboda ita kaza yace wani lokaci na ganta tana cin wani abu daga ran nan kawai sai na kyamace ta, gane ku, naga tana cin wani abu daga ran nan sai na kyamace ta. Wannan ya kamata mu ladabtu da wani ladabi, shine duk wani abu wanda ake ki ake kyama to bai dace ba a ringa bayyanawa, kinaya ake, an gane ko, kinaya ake. Kaga cewa fa inni yace inni ra'aituhu ya'kulu shay'an, naga kaza tana cin wani abu, kowa dai ya san menene, yace fa qadirtuhu, yace kawai daga ran nan sai na kyamaci naman kai, fa halabtu Allah akula, yace he ne rantsuwa da Allah nace nan gaba bazan koma cin naman kaza ba. Faƙala sai Abu Musa ya ce da su, halumma faɗi ku hadiskum an zali, ku zo in ba ku wani labari game da wannan al'amari, ma'ana abin da ya shafi naman kaji, kamar yadda cikin wata riwaya shine Abu Musa al-Ash'ari sai yake tabbatar masa cewa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zo da abinci da naman kaji abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace gaba ɗaya mu da shi muka ci. To abinda muke so mu gane anan abinda Allah ya halitta mana in har ɗabi'ar mutum ba ta son abu to dan ya kyamaci wannan abu ba laifi bane ba. An gane ku, ba laifi bane in ɗabi'ar ka ba ta son abu ba laifi bane. Kamar yadda hadisi ne sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an zo masa da naman damu, nama ne aka zo masa a gashe, manzo Allah zai ya sa hannu zai ci sai aka ce masa ya rasulullahi ko ka san menene, ce a yace aka ce masa naman damu ne, manzo Allah sai ya janye hannunsa suka ce ya rasulullahi haramun ne, yace a yace ni dai ina kyamar shi ba na ci domin babu shi a kasar ku. A kasar mu ta Makka babu shi, domin galibi damu bai cika rayuwa ba a cikin sahara. Makka kwa galibinta sahara ce, duwatsu ne sauransu. Shi ne sai ya ce da su halumma, ya ce ku zo, fali uhaddithkum an zali, ya ce na ba ku labari wato game da wannan al'amarin. Dogon labari ne, sai dai ya ciro a nan yace inni ataitu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama fi nafarin min al-ash'ariyyin, yace tabbas wani lokaci nazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wata jama'a daga cikin kabilar muta ash'ar, kabila ce yamaniya. Nastahmiluhu, muna neman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bamu abun hawa domin mu fita fagen daga, ya dora mu akan abun hawa mu fita fagen daga. Fa qala, sai manzon Allah ya ce wallahi la ahmiluku, rantsuwa nake da ubangiji na ba zan dora ku akan wani abun hawa, wa ma indi ma ahmilukum, kuma a gona babu abin da zan iya ba ku. An gane ku, babu wani abun hawa da zan iya ba ku. Wa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama binahabi ibili, wato sai aka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wata ganima ta raƙumma da aka ribato ba tare da jimawa. An gane ku, sai aka zo da wata ganima garki na raƙumma da aka ribato. Fasa'ala anna, manzon Allah sai ya ce ina muke mu al-ash'ariyun, manzo Allah ya tambaya ina waɗannan jama'a suke. Fa qala, sai ya ce ainan nafarul ash'ariyun, ina waɗannan jama'a mutanen kabila ta ash'ar ina suke. Da muka zo inji Abu Musa, fa amara lana bi khamsi zawdin gurril zura, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sa aka ba mu raƙumma biyar masu farin tuzo. An gane ko, lafazin azura jami'i ne na zarwa, ma'ana tuzo kenan. Aka ba mu raƙumma biyar waɗanda suke masu farin tuzo. Falamman qalaqna, lokacin da muka tafi mun kama hanya za mu koma, kulna sai muka ce ma sana'ana, kar ku manta fa abin nan da muka yi fa ya kamata mu koma mu tambaya menene wai muka yi wannan lamarin. La yubaraku lana, kar aje a kiyin albarka ga abin da aka ba mu, tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rantsuwa yi a farko ya ce ba zai dora mu ba kan wani abin hawa, kuma ba shi da abin da zai ba mu, to kuma yanzu ya kirawo mu ya ba mu. Faraja'ana ilaihi, sai muka koma gunsa. Faqulna, muka ce da shi inna sa'alnaka an tahmilana, ya rasulullahi mun nemi cewa ka dora mu kan abun hawa domin mu fita fagen daga. Fa halafta Allah tahmilana, kai rantsuwa da Allah cewa ba za ka dora mu ba. Afa nasit, ya rasulullahi ka manta rantsuwar da kai. Ala, sai manzon Allah ya ce da su lastu ana hamaltukum, a ni fa ba ni bane ba na ba ku wannan abun hawa, ba ni bane na dora ku. walakin Allah hamalakum, sanadin Ubangiji mai girma da daukaka shine ya ba ku abun hawa. Wanda kar mu manta hadisi ya gabata, manzo Allah yace kar ku zaci cewa, manzo Allah yace ba fa ni nake badawa kuma ba ni ba nake hanawa, wanda na bashi ba ni ba na bashi, wanda na hana kuma ba ni na hana shi, yace ni iya matsayina mai rabo ne. Sai yace wallahul mu'ti, Ubangiji ta'ala shine mai bayarwa kuma haka shine mai hanawa. Kamar yadda yana daga cikin addu'o'in da aka sunnanta mana bayan salloli na farilla, Allahumma la mani alima a ataita wa la mu'ti alima mana'ata. Da haka annabi manzon Allah ya tabbatar musu yace lastu ana hamaltukum, yace ba ni fa ba na dora ku akan waɗannan dabbobi, akan waɗannan raƙuma, walakin Allah hamalakum, kusan dai Ubangiji mai girma da ɗaukaka wato shine ya dora ku, ma'ana shi ya muku wannan kyauta. Sai ya ce wa inni wallahi insha Allah la ahlifu ala yamini fa ara ghayraha khayran minha illa ataitu alladhi huwa khayrun wa tahallaltuha. Manzo Allah ya ce lalle ni rantsuwa nake da Ubangiji na in Allah ya so. Manzo Allah ya ce ko nan gaba ya ce ba zan taba yin wata rantsuwa naga wani abin da nayi rantsuwa yafi alkhairi game da rantsuwar da nayi. Manzo Allah ya ce illa ataitu alladhi huwa khairun, face sai na je na aikata abin da shine tsantsar alkhairi. Rantsuwar da nayi manzo Allah ya ce wata hallantuwa nayi kafararta. An gane ko? Wanda wannan yana ƙara tabbatar mana cewa idan mutum ya yi rantsuwa akan cewa ba zai yi kaza ba, kuma wannan abin da ya ce ba zai aikata ba tsantsar alkhairi ne, to a nan abin da aka so kar ya cika rantsuwar shi, ya karya rantsuwar ya je ya aikata wannan abin. Misali kai ne kake taimaka ma mutum, sai ya maka ba daidai ba, sai ka ce wani daga yau ba ni ba shi, duk abin da nake masa na tsira kai rantsuwa da Allah, to a nan abin da ya dace ka karya wannan rantsuwa taka kai kafarar ta, ka ci gaba da taimakawar da kake masa. Kamar yadda Abubakar Allah ya kara masa yadda, akwai wani wanda Abubakar yake dauke da nauyinsa, yake ciyar da shi, yake shayar da shi, dan ƴal'uwar shi ne, ana kiran shi Misba. Lokacin da ya tsoma baki a kazafin da aka ma Aisha Allah ya kara mata yadda, da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo sako daga saman bakwai, sakon da yake wanke Aisha Allah ya kara mata yadda game da duk abin da ake tuhumarta. Manzo Allah ya karanta ma jama'a, Abubakar Allah ya kara masa yadda, sai ya ce daga yau duk wani abu da nake yi na taimakawa ga shi wannan misda, manzo wani Abubakar ya ce daga yau na dina na yanki. Kai zai sai Allah ya turo wani sako na musamman, wala ya atali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba al-aya. Ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suke wato ma'abuta saura na dukiya, waɗanda suke masu yarwa, Ubangiji ta'ala ya ce kar su yi rantsuwa cewa ba za su ci gaba da taimaka ma waɗanda suke danginsu na kusa. An gane ko? Abubakar Allah ya kara masa yadda, take yanke wannan rantsuwa da ya sai ya yi kafara, ya ci gaba da ciyar da wannan ɗan yalwar shi misda. Don haka a nan idan wani abu ya gama ka da mutum, daman ka saba yi masa alkhairi da wasu abubuwa, kai rantsuwar cewa daga yau ka daina, to abin da ya dace ka karya wannan rantsuwa ka yi kafara, in ya so ka ci gaba da taimaka masa, kamar yadda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana wa inni wallahi insha Allah la ahlifu ala yamini, yace lalle ni in Allah ya so, yace ba zan taba yin wata rantsuwa fa ara ghayraha khairan minha, naga wani abin da nayi rantsuwar yafi alkhairi game da rantsuwar. Manzo Allah ya ce illa ataitu alladhi huwa khair, face sai na je ma abinda shine tsantsar alkhair, ma'ana sai na je na aikata shi. rantsuwar da nayi kwa wata halaltuwa manzo Allah yace ne kafararta. Idan aka ce tahilla, tahillatul yamin shine ma'ana kafarata rantsuwa, kamar yadda yace qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, shine yace wata halaltuwa wato sai nayi kafararta. A takaice anan abinda muke so mu gane mahallin shahid anan, kaga wannan raƙumma biyar da manzon Allah ya sa aka ɗauka aka ba su Abu Musa al-Ash'ari, daga cikin khumusin ganima ne, daga cikin khumusin ganima ne abinda aka ribato. Don haka wannan yana tabbatar da wato ita gani khumusin ganima akan sarrafa shi ga abubuwan da ke samun jama'a ta musulmi yau da gobe, abubuwa na musibu na kunci da suke samu. Kamar yadda waɗannan bayin Allah sun zo sun nemi cewa a ba su abun hawa, manzo Allah ya ce wallahi ba zan ba ku ba, kuma a gona babu wani abun hawa da zan ba ku. To amma da Allah ya kuro wata ganima a cikin ganimar, manzo Allah ya ce maza a kirawo su. Suna zawwa, manzo Allah ya ɗauki raƙumma biyar masu farin tuzo, manzo Allah ya ba su. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda, yake fada anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba'atha sabiya, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci ya aika ɗan samani. Idan aka ce sabiya, wata aljijibar wato runduna ce da ake warewa daga cikin babbar runduna a tura su kai hali. Kamar misali, an fita fagen daga, to akan iya ware wasu su yi gaba, ko kuma daga nan a ware wasu adadin sojoji a ce ku kai hari wuri kaza, wanda in aka ce sariya kamar yadda malamai suka yi bayani, daga soja 10 zuwa 400 shine ake kira sariya, daga 400 abin da yi gaba wannan kuma shine ake kira jaish. Inde wato yayi kasa da soja 400, to ba a kiran shi jaish, sai dai a kiraye ta da sunan sariya. To shine anan yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika wasu ƴan samami, fiha Abdullahi ibn Umar, a cikin su akwai Abdullahi dan Umar. Ina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika su? Ya aika su ne kibala Najd, wato wajen yankin Najd. Yankin Najd wani yanki ne wanda yake mai fadin gaske, bangaren mafi yawa yana cikin Saudiya, kuma shine har zuwa cikin Yemen. An gane ko? Kenan kamar yadda capital ta Saudiya take a yau wannan Riyadh, dukkan su wannan yankin Najd ne, wanda a larabci idan aka ce Najd, wuri wanda yake tudu, yanki wanda yake tudu, shine yace kibala Najd, wajen bangaren Najd manzo Allah ya aika waɗannan ƴan samami. Fa ganimu iblan kasiran, wato suka ribato raƙumma masu yawa. Fa kanat suhumanuhum isnai ashara ba'iran aw ahada ashara ba'iran wa nufilu ba'iran ba'ira, wato rabansu da aka raba, wato kowane ɗaya daga cikinsu sai da ya samu raƙumi 11 ko kuma wato raƙumi 12 ko 11, kamar yadda al-Imamu Malik ya rawaito wannan riwaya da kokonto. Amma akwai inda riwayar ta zo babu kokonto cewa raƙumi 12 kowa aka bashi, sannan kuma aka ƙara ma kowa raƙumi ɗaya. To kasancewar anan bai bayyana wane ne ya kasa wannan ganima ya ba kowa raƙumi 12 sannan ya ƙara musu ɗaya. Wata riwaya ta tabbatar shugaban rundunar shine da aka ribato wannan, da ya ware kunsi sannan sai ya raba, kuma ya ƙara ma kowa ɗaya. Da aka zo aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labari, manzon Allah ya tabbatar da wannan rabo da shugabai. An gane ko? Kamar yadda ya zo a cikin wata riwaya, su goma ne abinda suka ribato kenan raƙumi 150 150 in ka kasa ta sau biyar menene kumusinta raqumi 30 kenan su 10 kowa sai aka bashi raqumi 12 kenan raqumi 110 kuma a cikin wannan ganima a cikin kumusin sai aka ƙara ma kowa ɗaya shine kenan sulusin kumusi kuma kowa aka ƙara masa raqumi ɗaya to wannan yana nuna cewa kenan shi kumusi akan sarrafa shi ga jama'a ta musulmi me yasa anan shugaba shi yake iya ijtihadin sa ya ga menene maslaha ta jama'a shi kuma wannan daman kari da ake ma mayaka ana yi musu ne domin wata hikima shine a ƙara musu kuzari su ƙara zagewa akan rabanka bayan an kasa an baka rabanka kuma sannan sai a ƙara ma wani abu shine anan kowanne daga cikin su sai da ya samu raqumi 12 bayan kuma an raba kowa an bashi raqumi 12 kuma kowa aka ƙara masa ɗaya ɗaya kamar yadda shi Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara musu yadda yake faɗa a shahid dai anan wannan ƙari da aka yi daga cikin mai aka yi shi daga cikin khumusin ganima wanda mas'ala ce khilafiya wasu malamai sun tafi akan cewa asalin ganima kafin a raba ake ƙara ma mayaka an gane ko to amma dai a magana mafi rijaye kamar yadda malam ya tafi akan haka shine a cikin khumusin ake ƙara ma su waɗanda suke mayaka bal ma su malaman shafi'iyya ce suka yi daga cikin khumusin khumusi kenan a khumusin ma sai in an kasa shi kashi biyar an ware wannan kashi hudu na waɗanda Allah subhanahu wataala ya ambata tare da shi da manzansa kenan a wannan ɗayan shine za a iya ma wato mayaka a tamfin shine a ƙara musu wani abu to amma dai a magana dai mafi rijaye daga cikin khumusin ake ƙara ma su mayaka kuma akan iya ƙara ma wasu kuma a hana su kamar yadda anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wato ya ba su kenan anan kuma sannan aka ƙara ma kowa ƙara masa raqumi ɗaya kuma wannan yana nuna mana kamar yadda malamai suka ce idan rundunar yaƙi ta fita idan aka ware wasu sojoji ɗan samani aka tura su to in ya kasance sun yi nisa da wannan runduna ta inda koda suna da buƙatar a kawo musu ɗauki ƙalla ne a kai musu ɗauki to duk abin da suka samu na ganima nasu ne su waɗancan in kwa ya kasance suna kusa da wannan daman tare aka fita to wannan sauran jama'a duka za su yi tarayya a cikin abin da aka ribato na ganima amma waɗannan runduna su suna zaune a gida waɗanda suka fita yaƙi daban to waɗanda suka fita yaƙi duk abin da suka samu ganima nasu ne waɗannan na gida ba sa tarayya da su an gane ko ba sa tarayya da su kamar yadda anan takanas manzon Allah ya ware waɗannan jama'a ya tura su can su je su kai farmaki kaga abin da suka samu iya su suka raba ba a ce ba waɗanda suke zaune na gida sojojin tare da su za a raba sannan hadisi na gaba hadisin Ibn Umar Allah ya ƙara musu yadda yake faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yunaffilu ba'd man yab'athu min as-saraya li anfusihim khassa wato lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan ƙara ma wasu daga cikin wanda ya aika na ƴan samami su kadai wato ga kawunan su manzon Allah yakan ware wasu manzon Allah ya ƙara musu siwa kismi ammatil jayshi banda raban dukkan rundunar da aka yi bayan an raba kowa an bashi kasansa to manzon Allah sai ya ware wasu sai ya dada musu ya ƙara musu wani abu a cikin kumusin manzon Allah yake daukowa sai ya ƙara ma wasu wanda wannan kuma daman shugaba shine zai tsaya yayi nazari game da maslaha ta jama'a waɗanda suke masu kuzari a ƙara musu kuzari sannan hadisi na gaba hadisin Abu Musa Allah ya karama sa yadda yake fada balagana makhrajun nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa nahnu bil yaman yace muna birnin Yaman yace sai muka samu labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya fita wato izuwa fagen daga wanahanu yake cewa wanahanu bil yaman yace a lokacin nan yace muna birnin Yaman fakarajina muhajirina ilaihi yace sai muka fita muna masu hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana wa akawani li ana asgaruhu yace ni da wasu ƴan uwana amma ni ne mafi kankantar su an gane ko da wasu ƴan uwana guda biyu ahadu kuma Abu Burda ɗayan shine Abu Burda ibn Niyar na biyun shine Abu Ruhum an gane ko ƴan uwan Abu Musa al-Ash'ari amma ni yace ni ne mafi kankantar su imma qala fi bid'in wa imma qala fi thalathatin wa khamsina aw ithnain wa khamsina rajulan min qawmi ya fada yana cewa ko dai wato mu mutun 50 da wani abu ko kuma 53 ko kuma 52 wato daga cikin jama'a ta ne adadin kenan su waɗanda suka yi hijira kin daga birnin Yaman za su tafi birnin Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duri sun ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita ya tafi kenan zuwa yakin Khaibar yace farakibna safina yace sai muka hau wani kwalakwalo wani jirgin ruwa fa alqatna safinatuna ila najashi bil habasha mi za a yi kawai jirgin mu sai ya kai mu wato gun sarki Najashi birnin Habasha mu da muke son mu tafi Madina sai ga mu a birnin Habasha wa wafaqna Ja'far ibn Abi Talib wa ashabahu indahu yace sai muka yi dace da Ja'far ibn Abi Talib da shi da abokansa anan gun sarki Najashi kenan anan Habasha lokacin nan Ja'far ibn Abi Talib da shi da sauran jama'a su 80 da wani abu suna daga cikin waɗanda suka yi hijira ta biyu zuwa birnin Habasha yace sai muka same su fa qala Ja'far ibn Abi Talib sai yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba'athana hahuna lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ya turo mu nan birnin Habasha wa amarna bi iqama yace da mu zo mu zauna fa aqimu ma'ana dan haka muna ba ku shawarar kuma ku zo ku zauna tare da mu shi Ja'far ibn Abi Talib yake fada ma sa Abu Musa yace fa aqimu ma'ana ina ba ku shawarar kuma ku zauna tare da mu domin manzon Allah ne ya turo mu cewa mu zo mu zauna a birnin Habasha har Allah ya yi mana kuncin da muke ciki fa aqamna ma Abu wato Abu Musa yace sai muka zauna yace tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan su lokacin sun ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita yayi hijira zuwa birnin Madina kenan su takanas suka tashi su 50 da wani abu ko 53 ko 52 daga nan birnin Yaman kenan domin su je birnin Madina me za a yi kawai kwalakwala sai ya kai su birnin Habasha kenan sai suka hadu da Ja'far ibn Abi Talib shi da jama'ar sa sai suka ce musu manzo Allah ne ya turo mu cewa mu zo nan mu zauna dan haka muna ba ku shawara ku zauna tare da mu shine yace fa kamna ma abu muka zauna tare da shi ma'ana muka karbi wannan shawara hatta kadimna jami'an har aka kai lokacin da wato muka dawo gaba ɗayan mu fawafaqna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama hi naftataha khaybar lokacin dawowar mu sai muka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya yi galaba akan birnin Khaybar ma'ana manzo Allah ya gama yakin Khaybar ya buda ta an tattara ganima fa ashama lana maza Allah ya raba da mu aw qala fa a'tana minha ko kuma manzon Allah ya ba mu wani abu daga cikin ganimar yaki Abu Musa ya ce wa ma qasama li ahadina gaba an fatihi Khaybara minha shay'an illa liman shahida ma'ahu illa ashabu safinatina ma'a Ja'farin wa ashabihi qasama lahum ma'ahu yace babu wani wanda ya fake gabarin yakin Khaybar manzon Allah ya raba wani abu da shi na ganimar yaki yace sai dai wanda ya halarci fagen daga bana babu wani da ya zauna a gida manzon Allah ya raba ganima da shi yace kawai in banda ma'abuta wannan jirgi namu tare da Ja'far shida jama'arsa abokansa mu kadai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ya raba ganima tare da mu to shine kasancewar anan wato mallan ya zo da wannan hadisi domin kasancewar anan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauka ya ba su ba daga cikin asalin ganimar yakin bace a daga cikin khumsin ne an gane ko daga cikin khumsin ne manzon Allah ya dauka ya ba su wanda suka ce a anan manzon Allah ya keɓance su ne ya tarar da su a cikin raba wannan ganima bai yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi izini a gun su mayakan cewa a raba da waɗannan jama'a suka ba shi izini to duk da cewa mallan ya fi karkata akan cewa daga cikin khumsin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauka ya ba su shine anan yace babu wani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya raba ganima ta Khaybar da shi mutumin da ya fake bije fagen daga ba yace illa liman shahida ma'ahu sai dai wanda ya halarci fagen daga tare da shi shi kadai ne manzon Allah ya raba amma duk wanda bai fita ba to manzon Allah bai raba da shi ba yace kawai illa ashabu safinatina sai ma'abuta jirgin mu wanda wannan kuma fada ce ta alfahari saboda wannan wani abun a zo a gani wani abu ne wanda wato su Abu Musa suka samu wanda sauran jama'a ba samu ba ba da su ba aka yi yaki amma ga ya an raba ganima da su ai abu ne na a zo a gani to shi yasa wasu malamai suka ce a tunda ya ce fa ashama lana manzon Allah ya raba da mu kenan ba maganar kumsi bane ba kaga in maganar kumsi ne kenan fa a'tana minhu ya ba mu wani abu daga cikin kenan wannan ganima minha dan haka anan wasu malamai suka ce a daga cikin asalin ganimar ne dan haka suka ce wannan ƙari kenan shi kanshi ana yin shi daga cikin asalin ganima amma tare da cewa al-Imam al-Auza'i da al-Imam Malik da sauran magabata wanda kuma wannan fada ita ce mafi rinjaye daga cikin sulusin ganima daga cikin khumsin ganima kenan ake ƙara ma mayaka bayan kowa an bashi rabon shi kenan wannan khumsi shine dama wanda shi shugaba yakan sarrafa shi ga abin da yake cewa ya dace ga jama'a ta musulmi sanan hadisi na gaba hadisin Muhammad ibn al-Munkadir Allah ya ji kansa yake cewa naji Jabir ibn Abdullah yana faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace law qad ja'ana malul bahraini da a ce dukiya ta birnin Bahrain ta iso gare mu an gane ko abinda ake karbowa na haraji da sauransu da dukiyar zakka da sauransu manzo Allah yace inda a ce wannan dukiya ta Bahrain ta iso manzo Allah yace ma Jabir laqad a'taytuka hakaza wa hakaza wa hakaza manzo Allah yace wallahi sai na baka haka 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 manzo Allah yake nunawa ya nuna da hayatsu hannuwan shi sai na baka haka 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 manzo Allah ya masa alƙawari ne manzo Allah ya masa cewa inda a ce dukiyar ta zo manzo Allah ya ce wallahi sai na baka haka haka ya ma Jabir alƙawari falam yaji hatta qubiba annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wannan dukiya bata iso ba Allah ya karbi rayuwar manzansa kafin dukiya ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga ubangijinsa balamma jaa malul bahraini, lokacin da ita wannan dukiya ta birnin Bahrain ta iso birnin Madina zamanin khalifancin Abubakar, Allah ya kara masa yadda, amara Abubakar radiyallahu anhu munadiyan fanada, Abubakar Allah ya kara masa yadda ya umarci wani mai sanarwa yayin sheda. An gane ko? Ya umarci kenan wani mai sheda cewa ya shedanta cikin jama'a. Man kana lahu inda Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama dainun aw ida, duk wanda ya san yana da wani bashi da yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ko kuma wani alkawali da manzon Allah ya masa, Abubakar yace faliya atina, yazo mu biya shi bashin sa, in ma alkawali ne aka masa yazo mu cika masa alkawalin mu bashi abinda manzon Allah ya masa alkawali. Jabir Allah ya kara masa yadda yace fa ataitu hu, sai na zo ma Abubakar Allah ya kara masa yadda, fa kuntu nace da shi, inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala li kaza wa kaza, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin Allah ya karbi rayuwarsa wani lokaci ya ce mun kaza da kaza, ma'ana in dukiya ta Bahrain ta zo, manzon Allah ya ce zan baka haka haka haka. Fa hasadi salasan, wato manzon Allah ya mun wato shine ya hira mun sau uku, ya ce haka haka, manzon Allah ya hira masa sau uku. Wa ja'ala Sufyanu ya hasu bi kaffaihi jami'an, Sufyan ibn Uyayna al-Hilali al-Makki marwaycin hadisin daga Muhammad ibn al-Munkadir, sai ya ringa nuna musu da hannun shi tafukan shi guda biyu yana hira musu haka. Thumma qala lana, sannan Sufyan sai ya ce da mu haka za, qala lana ibn al-Munkadir, yadda na muku na nuna muku hira wannan sau uku da hannuwa biyu da tafuka biyu, haka malamin mu Muhammad ibn al-Munkadir haka ya nuna mana. Wa qala marratan, Jabir sai yake fada yace wani lattin, wa qala marratan yace fa ataitu Abubakar, yace sai na je ma Abubakar, Allah ya kara masa yadda, fa sa'altu na tambaye shi nace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fa min alkawalin cewa in dukiya ta Bahrain ta zo zai bani haka haka haka, falan yahudi ni yace Abubakar bai bani ba. Thumma ataituhu, sannan bayan wani lokaci na koma masa na tambaye shi, falan yahudi ni bai dai bani ba. Thumma ataituhu thalitha, na je masa a karo na uku, fa qultu nace masa sa'altuka falam tu'dini, ya Abubakar nazo na tambaye ka nace maka manzon Allah ya mun alkawalin zai bani haka haka haka, baka bani ba. Thumma sa'altuka, na tambaye ka karo na biyu, falam tu'dini, baka bani ba. Thumma sa'altuka, sannan na dai koma tambayar ka karo na uku, falam tu'dini, baka dai bani ba. Yace fa imma an tu'diyani wa imma tabkhala anni, a yanzu in ma ka bani ko kuma ka hana ni kai mun ruwa. An gane ku? Tunda na tambaye ka sau ɗaya, na tambaye ka sau biyu, na tambaye ka sau uku, baka bin ba, to yanzu na zo ko ka bani ko ka hana ni, zabi ɗaya. Qala marwacin sai ya ce qulta tabkhalu alayya, Abubakar ya ce Jabir yanzu haka zaka faɗa cewa in maka ruwa? Abubakar ya ce masa ma mana a tuka min marra, ya ce wallahi tun karan farko ya ce ni ban dai hana ka ba, illa wa ana uridu an udiyaka, a farko ma dama ni ina nihin in baka, in ma kasancewar anan Abubakar Allah ya kara masa yadda da ya ki bashi a karo wanda yake na farko, wato dan takan iya yiwuwa wato ya dan jinkirta saboda wani al'amari wanda yake mafi mahimmanci ya shagaltar da shi, shi yasa bai dauka bai bashi, ko kuma ya kasance Abubakar yana jin tsoron a karan farkon in ya dauka ya bashi kenan wannan ya kai shi kwadan wato neman a bashi nan gaba, shi yasa ya ki bashi a karan farko, ko kuma hikima tana iya yiwuwa da yazo ya tambaya a karan farko in ya dauka ya bashi to kowa ma sai ya zaburo ya ce shi ma a bashi. To shi yasa Abubakar Allah ya kara masa yadda yake bashi har sai da aka kai a karo na uku bai bashi ba, bayan karo na uku ne sannan ya dauka ya bashi. Shi ne yace ma mana atuka min marra, yace wallahi tun karon farko bana nihi in hana ka illa wa ana uridu an udiyaka, yace face kawai ina nihin na baka, bana nihin na hana ka. Ala Sufyan, Sufyan yake cewa wa haddathana Amr an Muhammad ibn Ali an Jabir, wato Amr ibn Dinar ya ba mu labari shi ko daga Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib, shi kuma daga Jabir. Jabir yake cewa fa hasali hasiyatan, wato si ya hirunu, wato hiruwa. Su malaman luga sun tafi akan cewa idan aka ce wato alhasiyu, an gane ko alhasu ko kuma wannan alhasiya, su suka ce da tafi ɗaya ne ake yi. To amma shi anan marwayacin hadisin kamar yadda su malaman hadisi da hannu biyu ne, da hannu biyu ne manzon Allah ya ce zan bashi haka. To shi ne anan shi ne yake cewa fa hasali hasiya, wato si ya hirunu, wata hiruwa ta musamman. Wa kala sai Abubakar ya ce da ni uddaha, ya ce lissafa ta kirgata na kirga, ya ce fawajattuha kamsa mi'a, sai na same shi wato dirhami 500, an gane ku dirhami 500 da ya lissafa hirawa ta farko da aka masa. Fa kala sai ya ce khuz mislaha marratayn, dauki kwatancinta sau biyu. Kenan anan ya kara 500 kuma ya kara 500, inda daman sau uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa, ya ce laqad a'daituka hakaza wa hakaza wa hakaza. Kenan da aka hira masa hirawa ta farko aka lissafa aka samu dirhami 500, sai aka ce to ya dauki kwatancinsa sau biyu. Wa qala ya ibn al-munkadir, wato Muhammad ibn al-munkadir sai yake fada tare da cewa wata riwaya tana nuna fada ce ta Abubakar Allah ya kara masa yadda, amma wata riwaya tana nuna cewa fada ce ta shi Muhammad ibn al-Munkadir. Yace wa ayyu da'in adwa min al-bukhl, yace wata rashin lafiya ce ko wata cuta ce ta durowa tsanani, babu cuta mafi tsanani sama da ruwa. Shine yace wa ayyu da'in adwa min al-bukhl, wata cuta ce mafi tsanani game da ruwa. Kenan kamar yadda ya so ya danganta Abubakar Allah ya kara masa yadda zuwa ruwa, da yace imma fa imma an tuudiyani wa imma an tabakala alayya, ko ka bani ko ka hana ni, kenan ka mu ruwa. To shine Abubakar sai yace masa wa ayyu da'in adwa min al-bukhl, wata cuta ce ta ruwa tsanani, kamar yadda wata riwaya ta nuna cewa kenan wannan gaba tana daga jumullar wato maganganun Abubakar Allah ya kara masa yadda. Wata riwaya kuma tana nuna cewa fada ce ta shi Muhammad ibn al-Munkadir, yace wa ayyu da'in adwa min al-bukhl, yace ai babu wata cuta mafi tsanani sama da ruwa. A takaice dai anan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma Jabir al-Qawli, kaga daga cikin abubuwa ne da ake kawowa na dukiya ta baitul mal, wanda daman shi ma kumusi yana daga cikin abin da ake sakawa a cikin baitul mal. Sannan hadisi na ƙarshe a baban hadisin Jabir ibn Abdullah, Allah ya kara musu yadda yake faɗa, bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqsimu ganimatan bil jirana, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake raba wata ganima a nan jirana, wanda jirana wani dawa ne wanda yana kusa da Makka, wanda wannan ganima kuma ganima ce ta yakin Hunayn, bayan an gama yakin Hunayn manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yada zango a nan jirana, a nan manzon Allah ya raba ganima. A cikin dare manzon Allah ya iso birnin Makka ya zo yayi umra, kuma manzon Allah ya koma a cikin dare. Yayin da yake raba wannan ganima, iza qala lahu rajulun, sai wani mutum ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce masa i'idil, yace ya manzon Allah kai adalci. Ala sai manzon Allah yace kai canka laqad shakita ko kuma laqad shakitu illam a'dil. An gane ko? Kenan laqad shakitu, manzon Allah yace tabbas ai na tabe in har ban yi adalci ba. Wanda kasancewar sharadi, kasancewar in har ban yi adalci ba, wannan baya nuna cewa rashin adalcin zai lazimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Tun can manzon Allah adali ne, kamar yadda Allah ya dabi'antar da shi. Laqad shakitu illam a'dil, ai na tabe in har ban yi adalci ba. A wata riwaya malamai suka ce laqad shakita taqin wa fataha za'a mata, ai tabbas ka tabe illam a'dil, in ban yi adalci ba. A ce wanda kake koyi da shi azzalimi ne, ai ka tabe. Ko kuma a ce kai ka ringa kudirin annabinka cewa ba adali bane, azzalimi ne, ai ka tabe. Duk wanda zai yi mummunan kudiri ga annabi cewa annabi bai yi adalci ba, to wannan ai ya tabe. Ko kuma a ce wanda kake koyi da shi ba adali bane, ai ka zama tabbabi. Shine yace kowace ma'ana tana zaiya zama. Laqad shakitu yace tabbas na tabe illam a'dil, in har ban yi adalci ba ni manzon Allah. Ko kuma laqad shakita tabbas ka tabe illam a'dil, in har ban yi adalci ba. To wannan yana nuna wa wanda kuma shi hadisin yana da tsawo, saboda a ran nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya raba wannan ganima ya ware wasu daga cikin shugabannin kabilu na Larabawa. Manzon Allah sai ya sa a lissafa raƙumi 100 sai ya ɗauka ya ba mutum ɗaya, kamar yadda irin su Zaidul Khair, irin su Uyaina, wannan Ibn Hisn al-Fazari. A ran nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yashi manzon Allah sai ya sa a lissafa raƙumi 100 sai ya ɗauka ya ba su mutum ɗaya. Manzon Allah zai sa a ɗauka a ɗauki raƙumi 100 a ba shi. Kaga wannan ku galibi duka daga cikin khumsin ganima ne, saboda kasancewar babu wani yaki wanda aka samu ganima mai tarin yawa daga cikin yaki-yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da yakin Hunain. To a takaice dai waɗannan hadisai suna nuna mana kenan shugaba sai ya tsaya ya nazari ya ga menene maslaha ga jama'a. Kenan a cikin wannan kumusi na ganima shine ake sarrafa shi ga duk wani abu wanda yake samun jama'a ta musulmi yau da gobe. Nan insha Allahu ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.